طيب نجد جاه الحمد لله عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درسنا نوح يو درس منا 40 دقيقة نعم نزهة النظر يو 20 قوتاً Muharram hijira ta 1429 wanda ya dace da 28 ga watan aya ta shekara 2008 ta miladiya qala al-hafiz rahimahullah al-hafiz yace ma'rifatu ulwi sanad sanin ulwi sanad wato daukakar isnadi ma daga cikin mabahith din ilmin hadisi daga cikin mabahith din ilmin isnad suna kasa isnadi iri biyu ba magajin ba shi kansa isnadi akwai isnad ali akwai isnad nazil al isnadul ali isnadi wanda yake madaukaki al isnadun nazil isnadi wanda yake wato mara daukaka to shine yanzu zamu shige shi ya ta'rifin sa wanda yake wannan baya daga ba shi da alaka da a ilmul mustalah domin ba zai sanya ka ka gane ko isnad ko hadisi maqbul ne ko mardud ba domin ilmi almustalah shine ilmin da ake gane cewa hal hada alhadith maqbul aw mardud ko ulu sanad da nuzulihi wannan ba zai nuna maka cewa isnadi maqbuli ne ko mardud ba an fahimta ko ya fahimta ko akwai wanda yake da iskal akan wannan ko kuma dai sai mun ga umme ya ma'anar ulu sanad mala yace fa in qalla adaduhu idan adadin ay adadu rijal sanad idan adadin masu riwayar hadisi a cikin isnadin in adadin mutanen da ke cikin sanadin qalla adaduhum adadin su ya karanta adadin su ya karanta to fa imma an yantahi ila nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko dai isnadin ya tuke zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da adadi kadan bidhalika al-adad al-qalil da wannan adadi wanda yake kadan bin nisbati ila ayi ayi sanadin akhar in kace za ka kamanta shi dukkan wani isnadi yaridu bihi dhalika al-hadith bi ainihi da wannan hadisin ake riwayarsa da ake riwayarsa da wannan isnadin bi adadin kathir da adadi mai yawa an gani aw yantahi ila imamin min a'immati alhadith ko kuma isnadin yana tikewa ya zuwa ga wani malami daga cikin manyan malaman hadith bi sifatin aliyya wanda yake mai sifa madaukakiya kal hifz kamar yana da wato abin nan miza wajen hadda wal fiqh da sanin addini fiqhu imam ne min alfuqaha wad dabt da kiyaye hadith wat tasnif da rubutu وغير ذلك من الصفات المقتضيه للترجيح ده wannan wannan daga cikin sifofin da suke hukunta a rinjayar da shi akan riwayar akan wani ka shu'ba misalin su shine kamar imam shu'ba ibn al-hajjaj wa malik da malik ibn anas wa thawri sufyan ibn sa'id al-thawri wa shafi'i muhammad ibn idris al-shafi'i wal bukhari muhammad ibn isma'il al-bukhari ومسلم ده مسلم ابن الحجاج النيسابوري ونحوهم ده مكمنتن ها دو wannan fa bai kawo jawabin ba jawabin in jawabin shart fa in qalla adaduhu to fal awwal na farkon su wane ne na farkon wa huwa ma yantahi ila nabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tike zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da adadi kadan wato imad isnadi daya yantahi ila annabi sallallahu alaihi wasallam wannan isnadin kuma yantahi ila imam min a'immatul hadith kaman malik an gane idan ya zamanto cewa shi kowanne daga cikin su yana da isnad guda biyu isnadi da yake tika zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam isnadi guda biyu daya adadin sa kadan ne alal misali tsakaninka da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen riwaya mutum uku ne amma daya isnadin tsakaninka kada isnadi biyu wajen riwayar hadisi daya tsakaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum uku daya kuma tsakaninka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum biyar ko mutum hudu an fahimta ko kuma in aka zo ya zuwa ga isnadi na biyu shine wanda ya tike ya zuwa ga malami daga cikin malaman hadisi kamar Imam Malik isnadin ka dai zuwa Imam Malik mutum biyu ne dai isnadin ka kuma zuwa Imam Malik mutum uku ne an fahimta shine suran mas'ala din to fal awwal wa huwa ma yantahi ila annabi sallallahu alaihi wasallam al ulul mutlaq shi yake ce masa al ulul mutlaq daukaka na isnadi wanda yake mutlaq babu wani kaidi wato ka samu daukaka madaukakiya dan saboda kai riwaya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da adadi ta fa in ittafaqa an yakuna sanaduhu sahiha kana alghayatul quswa to idan kuma ya dace cewa tare da ka samu ulu din ka samu adadi kadan tsakaninka da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma isnadin ya zama to ingantacce to wannan shine alghayatul quswa ita ce matukar manufa ita ce manufar da ake bukata babu wata manufa kamar ta wa illa al-istithna inna ya'udu ila madha idan isnadin nasa bai zamanto ingantacce ba fa suratul ulu fihi mawjuda surar cewa an samu daukar isnadi akwai ta malam yakun mawdu'a idan dai hadisin bai zamanto mawdu' ba fa huwa kal adam in hadisi ne mawdu' fa huwa kal isnadin sa wujudu fa huwa kal adam don ba isnadi bane asla wato yanzu alal misali tabi'i tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam mutun nawa ne mutun daya to idan ya rawaito hadisi tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutun biyu ko uku ya samu ulu ko bai samu ulu ba ya samu ulu ba domin kamata ya ce tsakaninsa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutun daya Imam Malik tsakaninsa da annabi sallallahu alaihi wasallam mutun nawa mutun biyu idan ya rawaito hadisi tsakaninsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum uku ya samu uluwi ko ya samu nuzul yanzu kaga kun ga hadisin da muka karanta jiya arhamukallah hadisin da muka karanta jiya na Ibn Umar a wajen Umda hadisin raf'ul yadayn Imam Malik yana da isnad guda biyu isnadi na farko An-Nafi an Abdullah ibn Umar an-Nabi sallallahu alaihi wasallam tsakaninsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum nawa mutum biyu dai isnadin Malik yace an Zuhri an Salim an Ibn Umar tsakaninsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum nawa mutum uku to wanne ne Ali wanne ne Nazil da farko na farko shine Ali mutum biyu shine Ali na biyu shine Nazil to Imam al-Bukhari wani isnadi ne zai zamanto Ali a wajensa tsakaninsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum nawa ya kamata mutum hudu in ya samu haka ya more domin ya zamanto tamkar almajirin Imam Malik bayan kuma almajirin Imam Malik sune malaman sa amma in ya zamanto tsakaninsa da Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum hudu ne to ya samu shine gayar ulu da Imam Bukhari zai samu kuma wannan isnadi shine yake samu da manyan malaman sa kamar Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi daga Adam ibn Abi Iyas daga Shu'bah ibn al-Hajjaj daga Qatada daga Anas ibn Malik wannan shine a'lama inda al-Bukhari a'lama indahu amma yawan isnad yawan hadisi yanzu kamar in ya tashi baya riwaya daga Malik domin bai ga Malik ba haka dalika zai iya samu irin wannan ulu din a inda Malik ya samu ulu kamar ya ruwaito hadisi daga almadai daga cikin almajiran Imam Malik Abdullahi ibn Yusuf al-Tirmizi wanda yake yawanci shine daga dama Bukhari yana riwaya daga malamai uku daga almajirai uku daga cikin almajiran Malik Abdullahi ibn Yusuf al-Tirmizi da Abdullahi ibn Maslamah al-Qanabi da Yahya ibn Abdullah ibn Bukair to idan ya ruwaito hadisi daga Malik a ce yanzu wannan hadisin nan na hadithin raf'ul yadayn Imam al-Bukhari ya ruwaito shi zai ce haddathani Abdullahi ibn Yusuf an Malik an Nafi an ibn Umar kage ya samu ulu kenan ko mutum hudu tsakanin su amma me dalilin samun ulumin sa a wannan saboda Malik ya samu uluwi a ciki saboda uluwin Malik durawayi hawan bayan Imam Malik ya samu saboda Imam Malik ya samu ulu a nan waje dan ka shima Bukhari ya samu ulu an fahimta to amma sharadin ulul sanad ya zamanto isnadin ba mawdu'i bane idan mutun ya zamanto cewa ana da isnad guda biyu dai isnadin tsakaninsa da tsakanin rawi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutun wajen biyar ne ko shida amma dai isnadin kuma dai isnadin mutum uku ne ai mutum hudu ne amma kuma akwai rawi a cikin isnadin wanda yake kazzab to wannan ululu din ya amfane shi ba shi da amfani domin kai huwa kal adam to da ka sharadin ulul sanad ya zamanto al isnad ba mawdu'i bane amma ko da'if ne za a iya kawo an fahimta ko da'if ne shi yasa lokacin da aka aibata imam muslim aka ce masa ya ya abul husain kaji ka rubuta littafi kace sahihi kai za ka kawo ka sa yan bid'a su ne mana dariya a khurasan dan jin ne ake tabkawa da yan bid'a sosai a lokacin su yace yan bid'a su ne mana dariya suna cewa ku kuna da awan cewa ku ne ahli sunna kun kawo kun ci hadisan ku duk sahihai ne amma ka kawo a cikin littafin ka irin su Suwaid ibn Sa'id al-Hadathani da irin su wani da irin su wani za ka kawo su a cikin isnadin ka me ma'anar wannan kuma kace littafin ka hadisi ne sahih sai Imam Muslim sai yace masa wannan duk hadisan da kaga na kawo na irin waɗannan irin su Suwaid ibn Sa'id hadisi ne wanda yake a waje na ingantacce tabbatacce da isnadi nazif amma in na kawo shi ta hanyar Suwaid ibn Sa'id zai zamanto isnadi ya zai zamanto ali so da kana kawo shi ne kawai tare da cewa hadisin ya riga ya inganta a wajena domin in samu ulu sanad domin ya zama tsakanina da Annabi sallallahu alaihi wasallam bani an fahimta to da ko da isnadin akwai dan rauni a cikin sa akwai dan illa idan dai asalin hadisin sahihi ne to ko da malamai da suka sanya sharadin sihha a cikin littafin su domin neman ulu sanad sukan kawo irin waɗannan sukan kawo isnadi a haka an fahimta to yawanci to wannan shine ma'anar ulu shine ma'anar al-ulu al-mutlaq ko tsakaninka da Annabi sallallahu alaihi wasallam shine al-ulu al-mutlaq na'am
to ma ga idan sanadin ya zama ko da shi kuma ga shi yana da ulu ya za a karbe shi
kenan ai sai da nace maka shi al-ulu ba shi da alaka da ilmin da sihha ko ba dan isnadi ali ne wannan ba dalili ne akan cewa ya inganta ba dan isnadi nazil ne ba dalili ne akan cewa da'if ba kina ce maka wannan ba shi da alaka da mabahis ilmin mustalah wannan dai kawai yana daga cikin abin da ake kira lada'iful isnad ilmu lada'iful isnad wanda zaka ga ibnu hajar yana kawowa yace fi hadal hadith riwayat at-tabi'i an at-tabi'i ko fi hadal hadith riwayat as-sahabi an as-sahabi ko riwayat al-akabir an al-asagir ko al-isnad kulluhu kufiyun ko al-isnad kulluhu madaniyun wannan duk sifar isnadi ne amma ba shi da alaka da ingancin hadisi ko rashin ingancin ina fata kun fahimci wannan ko kun fahimci wannan isnadi ali ba lalle ne zamanto sahihi ba kamar da isnadi nazil ba lalle ne zamanto da'if ba malaka ka fahimta lada
wani
shi na فهمت لان الحوصه عندك ضعيفه اي قوسا ادم ابن ابي اياس عن شعبه بن الحجاج عن قتاده ابن دعامه السدوسي عن انس بن مالك wanda isa da yana daiwa afwan eh yawa yana da sulafiyat imam al-bukhari shine a'lama indahu al-sulafiyat zai iya samun sulafiyat idan ya zamanto akwai wannan wannan wa yake da suna ne wannan al-ansari muhammad ibnu ani ne ibn al-musanna al-ansari wanda yake riwaya daga al-majiran anas ibn malik shine wanda yake ta hanya sai yake samun as-sulafiyya
basu da yawa
wai imam al-bukhari ya da sulafiyat nayi wahami da nace shine a'lama indahu ruba'i ya zamanto arba'a ya da sulafiyat amma kadan ne amma gaskiya yanzu la bazan iya kiyaye misali ba amma wannan zan yi baku wajibi su za su nemo ma ku je a cikin irshadus sari muqaddiman fathul bari ku nemo mu kuma ku me zuwa ce kun kawo mun wannan a kawo mun sulafiyatul bukhari a kawo misali a cikin irshad na ma zuwa muku irshadus sari shikenan kamata ya ce ne shiru ku je ku nemo a inda suke amma na ga muku masdarin irshadus sari muqaddimat fath afwan hajju sari nake so in ce nace irshadu sari hajju sari muqaddimat fath al bari hajju sari na'am eh dai ma kawai koya kawo daya koya mukarrar amma kaka ku fada ga wajen wani kai ma ka je ka dauki littafin ka duba ka binciko ba komai kar je ka tambaye wani kaka ku kuna wani
Na'am kamar da kace ka kawo na sanin na Bukhari din da ya samu ulu din to idan wato wani malamin ba ko sai ya zamanto a shi kansa Bukhari zai iya samun ulu din ya zamanto ya riski
malaman da suke daliban malaman sa ne ka gani ya riski dalibai da suke malaman sa a sanadin daliban malaman sa ne ka gani sai zaman to kan ga ya share wasu da guda daya wato abin da za ku kula shine cewar at-tabi'in tabaka ko atba'u tabi'in tabaka ko as-sahaba kai tabaka tabi'in tabaka atba'u tabi'in tabaka sai hunga imam al-bukhari imam malik idan zai rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam a'lama indahu ya zamanto mutum biyu bayan atba'u tabi'in sai tabau al-atba ko sannan sai tabau atba'il atba wa hakala to duk yanzu kaga imam al-bukhari tabaqasa ba tabau al-atba bane tabau atba'il atbani to amma wannan lokaci zai zama tawa daga cikin tabau al-atba yanda zai zama to ya riski wadansu daga cikin atba'u ya riski wadansu ya zama to wadansu malaman sa sun riski wadansu malaman sa sun riski at-tabi'in wadansu malaman sa ya zama to sun riski tabi'in to irin wannan sai ya zama to kan cewa ya samu sai ya zama to isnadin sa ali ne zaddin sai zaman to ali sai zaman to cikin taba sai zaman to kamar ya zaman to tabaul atba haka ne shi tabi'u tabi'ini shi alama indahu fa wasitatin wa thani wani ne athani wanda yake yayi isnadin ya tike zuwa ga imam min a'immatul hadith mun ce imma dai isnadi ya tike ga annabi sallallahu alaihi wasallam shine al-awwal wai ma isnadi ya tike zuwa ga imamun min a'immatul hadith shine athani. To na farko mun ce masa shine ya sunan al-ulu dinsa al-ulu al-mutlaq. To wa thani shine al-ulu an-nisbi, wato uluwi wanda yake nisbi, wato dangame da wato ba mutlaq bane bin nisba. In ka kwatanta shi uluwi ne na kwatanci ba na hakika ba. Daukar isnadin in ka kwatanta shi da wani imam daga cikin a'imma ne, ba wai in ba wai uluwi ne, ba wai daukaka ne wanda yake mutlaq ba na hakika. An gane shine ma'ana an-nisbi, wato in ka yi shi bin nisba da wani abu, wato in ka kwatanta shi da wani. Wa huwa ma yaqillu al-adad fihi ila dhalika al-imam, shine wanda yake adadin ya zuwa ga wannan limamin ya zamanto kadan. Kamar alal misali din tafanan da kuke gani, tafanan da kuke gani Bukhari, Muslim, Muwatta da sauransu, dukkanin su ana ruwaito su zuwa ga wanda suka rubuta su bil isnad. Mu yanzu daga baya kawai sai mu dauki tafi mu karanta. Amma a da kuma har ya zuwa ga dan kadan dinnan, har a yanzu dinnan a Madina akwai mu malamin mu Sheikh Ibrahim Nur Said, ya ba mu sanadi na Imam al-Bukhari na Sahih al-Bukhari. Da littafi ba za ka karanta shi ba haka kawai, in ka je karanta littafi malami zai karanta maka da isnadin sa har zuwa ga shi Bukhari da ya rubuta littafin al-Bukhari. Duk qurun dinna. Ayan aka tashi rubuta wannan abin din page 1 ne. Wannan ijazar page 1 ce mutane. Dan India ne, dan Yemen ne, dan ina ne, musamman yanzu a wannan zamanin. To isnadi ya zuwa ga malami daga cikin wayannan malaman, idan ya zamanto adadin tsakaninka da Bukhari ya zamanto kadan, to sai ya zamanto ka samu al-ulu nisbi. Kafi wanda yake adadinsa sa'anka wanda yake tsakaninsa da Bukhari mutane ne da yawa, shi ya samu nuzul, kai kuma ka samu al-ulu. Amma wannan ba ulu mutlaq bane, domin ba ya zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam bane, ya zuwa ga malami. Na ya kawo misalan irin waɗannan malaman. Abinda ake nufi da malami, malami wanda yake da sifa aliyya, wato madaukakiyar sifa, kamar hif, wato mashhurin malami ne mai hadda. Al-misali a ce mutum kamar Tabarani. Tabarani ya shahara da hadda, ya shahara da yawan mahfuzat. Ko kuma wal fiqh, ko kuma malami ne wanda yake malamin hadith gashi kuma faqih, kamar su Malik, su Sufyan al-Thawri, su Imam Ahmad, su Shafi'i. Wa dhabt da iyaka, wato dhabt, kiyaye hadisi yanda ya kamata, rashin kuskure, qillatul khata, kamar su Malik, kamar su Yahya al-Qattan, kamar su Abdurrahman ibn Mahdi, irin wannan wanda yake kalilan ne kurakuran su. Wa tasnif da kuma rubutu. Akwai bambanci, ahsant, wannan tambayar ta da kyau. Akwai bambanci tsakanin adhabt wal hifz, sai ka tomo min da ruwa daga nan. Wato hifz yana nufin zaman tokan cewa kana da ka tara mahfuzat, ka kiyaye abubuwa da yawa. Shi ne kawo misali da Tabarani, ya je ko ina malamansa yawa gare su, ya tara da wuya, ka kawo masa hadisi bai san shi ba. An gani? Wanda yake masalan yana da hadisansa ma dubunnai ne, dubunnan hadisai yake da su, wannan su ne ake cewa masu hifz, hafiz kenan. Amma adh-dhabit shine wanda yake qalilul khata, da wuya yayi kuskure, sawa'un yana da hifz ko ba shi da hifz, amma da wuya yayi kuskure, da wuya yayi kuskure a cikin riwaya shi. To wannan shine bambanci tsakanin al-hifz wa adh-dhabt. Adh-dhabt wajen isnadin hadith, wajen abin nan, wajen aminci, wajen riwaya, adhabt ake nema.
Bayan da wannan kayan kiran tafsirin inda a hadith ko ko da shamina
ce, a haka yake, ai ma'ana ce ta ma'ana ce lugawiya, kuma hatta wajen malaman hadith ma haka yake. Wajen malaman hadith abinda suke nufi da adhabt shine qillatul khata. na malam Umar
yakan yi wa kawai a samu wannan shi gabki ne da shi ba da hadu bane ko ba dole zafiya sai an hada guda ne hadu sannan a samu shi gabko kuma a samu hadu samu ba da ainihin gabki
dai yi a samu hafiz ba babit ba ko kuma yana da a'a dole dai inda hif dole akwai bab sai dai a ce yana da dan rauni wajen bab kansa yanzu kaga kamar wannan waki da suna ne wannan wannan mutum wanda Ali ibn al-Madini ya magana akan sa cikin almajiran shu'ba dinnan sunan sa yafan ham wanda wanda ya rawaito hadith da wani isnadi da ba a san shi ba aka ce ba a karba ba shine Ali ibn al-Madini yake cewa mutumin da yake da hifz kamar wannan dan ya kawo isnadi wanda yake sowa bai san shi ba wannan ba abin mamaki bane wanda kuma suka ce a kuskure ne duk da yawan mahfuzat din sa amma kuskure ne wato abin nan abin da yasa wani lokaci a gaskiya sukan yi itlaqin al-hifz a maimakon ad-dhabt ka kamar in suka ce thiqatun hafiz ko kuma su ce saduqun hafiz wannan yana nufin kan cewa yafi kawai ce fiqa in suka ce thiqatun hafiz yafi su ce fiqa to abinda kuma suke nufi da hafiz anan wajen shine dhabit mai kiyayewa to man aka hada su an aka hada hifz wa dhabt to ko ne ya daukan ma'ana ta daban in aka hada su waje daya a lokaci daya sai ya zama to al-hifz abinda ake nufi shine yawan mahfuzat al-dhabt kuma sai ya zama to shine abin da ad-dhabt kuma sai ya zamanto shine kiyaye wato karancin kuskure wajen riwaya na'am to yace misalin su sune kamar shu'ba shu'ba sunan sa shu'bat ibn al-hajjaj al-ataki al-basri imam ahli al-basra shine wanda suka farkon wanda yana daga cikin wanda suka fara naqdir rijal da abin nan magana akan mutane da hana mutane yin riwayar hadith in yaji suna kuskure ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ce masa amirul mu'minin fil hadith ya rasu a shekara ta 160 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam a Basra idan shu'ba ya rawaito hadith daga malami wanda yake an san yana tadlisi to an tabbatar cewa malamin bai tadlisi anan wajen ba dan ba zai kyale shi ba baya karban riwayar malaman sa masu tadlisi sai abin da ya tabbatar sun ji daga malaman su to raka ɗaya daga cikin alamomin da ake kawar da tadlisin masu tadlisi a samu riwayar su daga hannun shu'ba wa Malik ibn Anas abin nan kamar abin nan ilai menene Al-Hafiz ibn Hajar yake masa ilaihi al-muntaha fil itqan ya isa mutuka wajen itqani wajen riwaya qillatul khata wa Thawri da Sufyan ibn Sa'id al-Thawri shi ma wannan imam ahlul Kufa shi ma wannan bahru riwaya ne yana da si'atul hif da kuma karancin kuskure shi ma cikin riwayar sa shi ma ana ce masa amirul mu'minin fil hadith wa Shafi'i Muhammad ibn Idris ash-Shafi'i shi ya fi shahara da fiqhu bisa shaharsa da hadith dan shi akan kansa wani lokaci yakan ce hadal hadith la yuthbitu ahlul hadith malam hadithi ba sa tabbatar da shi kuma yakan ce ma Imam Ahmad idan hadithi ya inganta wajen ka gaya mun domin ne fatawa da shi to da ka ya san abin nan fagen sa a fiqhu yafi fagen sa a hadith amma duk da haka yana daga cikin malaman hadith da ake itibarin kaulin su wajen ilimin hadith wajen magana akan rijal wal Bukhari kuma shi kuma shine jabalul hif wa Muslim Imam Muslim Ibn Hajjaj an-Nisaburi da makamantan su
malaka ta ce malaka duk waya da yau ko wacce inda wani ɗaya ne dan ciya shi
guda hudu ne suka ce balagat da abin da ya rawaito bai faɗi isnadi ba balagat an tabbatar suna da isnadi suna da tushe sai hadisai guda hudu ibnu abdul bar ya samu musu tushe banda wayannan hadisai guda hudu su ma aka ce Ibn Salah ya samu tushe, amma ba gaskiya ba ne. Ibn Salah wadansun su ya ruwaito su bil ma'ana ne, ko a karatunmu na shekaran jiya waccan an motsa sai da muka gaya a wani hadisi guda ɗaya wanda ibn a cikin wannan risala ta Ibn Salah hadisi isnadin da ya kawo ba shine isnadin hadisin Malik ba, hadisin inni la ansa aw unassa li asun, sai ya ce wannan hadisin abinda yake kusa da shi shine hadisin Abdullah ibn Mas'ud innama ana bashar an saka matan sawan fa idza nasitu fadhakkiru, amma wannan hadisin ba shine nassin hadisin Imam Malik ba, kuma ba shahid ne gare shi ba bil lafzi wala bil ma'ana. ولو كان العدد من ذلك الامام الى منتهاه كثيرا, koda adadin mutanen daga wannan imam din zuwa ga karshen hadisin zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da yawa, wannan ba ruwan su an samu ulu. An fahimta kamar alal misali hadisi ne Imam al-Bukhari ya ruwaito shi, amma ya ruwaito shi babu uluwi a ciki tsakanin sa da Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum biyar. Imam Muslim ya ruwaito shi tsakanin sa da Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum hudu alal misali. To kun ga wannan Imam Muslim al-ulul mutlaq ga waye ke? Imam Muslim ne tsakanin sa da Annabi sallallahu alaihi wasallam mutum hudu, Bukhari kuwa mutum biyar. To sai aka samu mutane biyu suka ruwaito hadisin daga sahihul Bukhari, daga imam isnadin su zuwa ga Imam al-Bukhari, daya mutum goma ne tsakanin sa da Bukhari, daya kuma mutum goma sha daya. To akwai ulul nisbi ko babu? Akwai ulul nisbi zuwa ga Imam al-Bukhari, duk da cewa Imam al-Bukhari ba shi da ulul mutlaq, shine ma'anar wannan. Walau kana al-adad min dhalika al-imam ila muntahahu kathira, koda adadin da yawa tsakanin wannan liman din da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wato koda liman din bashi da ulul mutlaq, indai kai ka samu ulul nisbi, indai kai ka samu ulul tsakaninka da shi ka an samu al-ulul an-nisbi, ba ruwansa da adadi tsakanin wannan malamin zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abinda ake so daga tsakaninka zuwa wannan malamin wasata na wace? To al-mufadala bayna al-uluwi wa nuzul, bayna uluwin wa nuzulin fi sanad, wa qad adumat ragabatu al-mutaakhirin fihi, kwadayin magan baya ya girmama fihi, ay fi al-ulu, a cikin neman ulu din nan yan baya abinda suke so kenan su dai su samu a ce tsakanin su da Annabi sallallahu alaihi wasallam adadi kadan ne kokarin su kenan. hatta ghalaba dhalika ala kathirin minhum, har wannan yayi rinjaye akan mafiya yawa daga cikin su. Bi haythu ahmalu al-ishtighal bima huwa ahammu minhu, har ma suka watsar da wato mai da hankali ga abin da yafi shi muhimmanci. Me abin da yafi shi muhimmanci? Ilmul mustalah, sanin cewa isnadin ya inganta ko bai inganta ba, ka san rijalus sanad, ka san ilal, ka san fiqhul hadith, wannan shine abin da yafi muhimmanci. Amma sai ya ga su ta neman hadisi guda ne, kokari yake ya ji ina ne zai, wace riwaya ce zai je ya samu ya ruwaito wannan hadisin da ulul sanad. Wa innama kana al-ulul marbuban fihi likawnihi aqraba ila as-sihha wa qillati al-khata, dalilin da yasa, ga dalilin da yasa ake son ulul, abin da yasa ulul ya zama to marbuban fihi ana son sa, likawnihi aqraba ila as-sihha, saboda yafi kusanci ya zuwa ga inganci, wa qillatil khata, da karancin kuskure. An gane in isnadi ali ne to kuskure kadan ne. Idan mutane uku ne suka ruwaito tsakanin su da Annabi sallallahu alaihi wasallam, kaga kana da ihtimalin kuskure wajen tabi'i, kana da ihtimalin kuskure wajen tabi'ut tabi'i. Amma idan mutum hudu ne suka ruwaito fa, ihtimalin kuskuren ya zara ƙara ƙaruwa. Saboda haka abinda yasa ake son uluwi a dadin, dan saboda in aka samu ulu an yiwar samun kuskure kadan ne. Limada gashi ne yace li annahu, ga dalilin da yasa ake karancin samun kuskure yayin da aka samu ulu. Ma min rawin, babu wani mai riwaya, min rijalil isnad, daga cikin mutanen da ke cikin isnadin, illa wal khata'u ja'izun alayhi, face kuskure ya halatta a ce yayi kuskure a cikin riwayar sa. Fa kullama kathratul wasa'id, ko yaushe wasidar ya zamanto tayi yawa mutanen da ke cikin isnadin suka yi yawa wa qala sanad isnadin ya tsawaita kathrat madan tajwiz wuraren da yanzu ake halatta samu kuskure sai ya zamanto sun yawaita maimakon ya zamanto an wurin samun kuskure mutum biyu ne sai ya koma mutum uku ko mutum hudu ko mutum biyar wa kullama qallat qallat ko yaushe kuma wasu da take kadan ta karanta wato wuraren da zai yiwu a samu kuskure wato su karanta kun fahimci wannan
litani da kan kisa ne da wanda ka bakai ne wannan ba ka wannan ba shi
ne ta fito ta ga samu to kun gane wannan maganar hafiz ba ku sai ba ko kuda ƙara misali yanzu alal misali idan ka sami isnadin hadisi tsakanin imamu tirmidhi da annabi sallallahu alaihi wasallam imamu tirmidhi yace alal misali حدثنا محمود بن غيلان عن محمد بن جعفر الو السلام عليكم دكتور منا كراتو من غما نابغو منا كراتو ان شاء الله يجي محمود بن غيلان عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن انس yanzu kana so ku san ingancin wannan isnadin me zaka yi sai ka fara Anas dai ka kyale shi sahabi ne ko sai ka zo ka bincika halin Qatada idan ya zamanto cewar ya tsallake ka gama da nan bayan Qatada sai ka koma Shu'ba bayan Shu'ba sai ka koma Muhammad ibn Ja'far sai Muhammad ibn Ghailan kaga mutum nawa kenan ka samu mutum kowanne daga cikin zai iya yiwa ya kuskure a wajen riwaya to idan da isnadin tsakanin Tirmidhi da zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maimakon ya zamanto mutum biyar dinnan da muka kirga sun zamanto mutum shida ne ko mutum bakwai kaga wuraren da zaka yi bincike don yiwuwar samun kuskure sun karu ko ba haka ba sun karu idan da kaɗan ne nan sai a shallake idan wannan ya kubuta wannan ya kubuta wannan ya kubuta shi ne amma ko shi suka yi yawa yiwuwar samun kuskure a cikin ɗaya daga cikinsu ta da ƙara ƙaruwa in ku suka yi kaɗan yiwuwar samun kuskure ya ragu ko shi suka yi shi ne ma'alar wa in qallat qallat idan suka karanta adadinsu ya karanta to yiwuwar samun kuskure a cikinsu shi ma sai ya karanta an fahimci wannan? To wannan shi ne fa’idar ulu asalin fa’idar ulu kenan to amma inda mutaakhirin ne zamanto su so suke kawai su kawo wani abu wanda yake bako a ce ai a wannan zamanin kowa in ya tashi ruwaya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum 14 amma shi ya samu wani isnadi da tsakaninsu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum 12 ya niki gari yana ta neman ya je ya samu wannan isnadin wanda yake da ya zauna a garinsu ya tsaya ya san mustalah ya san jarh wa ta'dil ya san fiqh al hadith wannan ya fi masa bisa ya je ya tabata lokacin neman inda zai samu ulul sanad bayan a lokacin ulul sanad ma baya a cikin usulul mutaakhira ba shi ma da wani amfani ba shi da wani amfani to a zamanin sahabi ibn hajar ma yana nuna kan cewa abinan a shagaltuwa da shi bata lokaci ne domin akwai abin da yake yafi a ham yace gashi ne yace ahmalul ishtigal bima huwa ahammu min yace fa in kana fi nuzul maziya idan ya zamanto akwai wata miza akwai wata abinan wani kyakkyawan abu kyakkyawar sifa a cikin nuzul laysa fil ulu ba a samunta a cikin isnadin da yake akwai uluwi a cikinsa misali ka'an yakuna rijaluhu awthaqa minhu, kamar ya zamanto rijalul isnadin nazil sun fi aminci bisa isnadin rijalul ali. An gane? Aw ahfad, ko kuma sun fi su hadda, aw afqa, ko sun fi su fahim, ko sun fi su fiqhul hadith, sun fi su sani na hadisi. Aw al-ittisalu fihi azhar, ko kuma ittisalu sanad a cikin sa yafi bayyana. Fala taraddud fi anna an-nuzul hina idhin aula, babu wani taraddudi cewa an-nuzul anan wajen shine yafi. To zai kawo mana misali ko ne daga cikin waɗannan ya zamanto ka kawo ga isnad nazil ga isnad ali, amma a cikin al isnad nazil ar rijal awsat min al isnad al ali.
Kamar misalin da kai na Muslim
ne, eh,
kace Bukhari ne ya rubuta wa wannan mutum biya, Muslim kuma mutum ne, na Muslim ya zama ali, na Bukhari kuma ya zama
nazil. Eh,
wannan za ya dauka nan Bukhari ya zama kaula
saboda
idan
ya fi shi, shi ba da dalili sai idan dan tayi ya zama to kan cewar na Muslim din sun fi na Bukhari. Shi yasa ai a farko yace idan tare da uluwi aka samu sihhatu sanad to wannan shine al-ghayatul quswa, yace abin da ake nema. To amma wannan misalin da yake faɗa shine wato a samu isnad nazil, a samu kuma isnad ali, amma a cikin isnadun nazil sun fi ar-rijal sun fi aminci. Yanzu alal misali mutum ne ya tashi zai yi riwaya hadithin imam, zai yi riwayar hadithi wanda Imam Malik ne ya ruwaito shi, mutane ne ɗaya da ya tashi bai riski almajiran Imam Malik ba, sai ya riski almajiran almajiransa, ya riski almajiran Ibn Wahab. An fahimta? Da ya tashi riwaya sai ya ruwaito daga ɗaya daga cikin almajiran Ibn Wahab, Yunus Ibn Abdul A'la an Ibn Wahab an Malik an Nafi an Ibn Umar. Wani kuma da ya tashi sai ya ce ai shi yana da isnad ali, sai ya tashi sai ya ruwaito daga Habib Katibul Malik, wanda ake tuhumarsa da cewa makaryaci ne, ya ruwaya daga Habib Katibul Malik an Malik an Nafi an Ibn Umar. Wanne ne ali, wanne ne nazil? Na biyu shine ali, na biyu shine ali, na farko shine nazir. To amma zaka hada tsakanin hadisan zakanin sanin Ibrahim, wadancan sun fi ausar, domin a cikin nan akwai wanda ake tuhumarsa da ƙarya. Saboda haka shi yasa yake cewa idza kana fil nuzuli maziya laysat fil ulu fala shakka fi taqdim al isnad al nazir, to al isnad al nazir sai a fi karban sa. To ina da akwai tambaya da zan yi muku anan. Na'am.
Misalin da aka kawo da su zai Imam Malik, shi ma zai iya shiga wannan babu karadi biyu da aka kawo daga a wancan hadisin da muka rantsa na Auda. Akwai sanadin Imam Malik daga Zuhri daga Salim daga Ibn Umar, akwai kuma sanadin Malik da kuma Nafi daga Ibn Umar. To sanadin Salim ne zama to ya fi na Nafi ɗin, saboda kasancewar Nafi ɗin in Salim ɗin ya fi Nafi ɗin a wajen shi Ibn Umar.
Ina gaya muku a nan wajen cewa kaga ake yi, wane ne ake kaddamarwa, Salim ko Nafi? Akwai saɓani tsakanin malaman hadisi. In ka ce Malik an Nafi an Ibn Umar, Bukhari ya ce shi ne asahul asanid, to Zuhri an Salim an Ibn Umar, Ali Ibn Madina ya ce shi ne asahul asanid. Kowannensu wannan misalin ba zai yi ba a nan wajen. To akwai tambayar da nake so ne, wa zai kawo min misalin da wato muna dai magana ne akan cewa ga isnad ali ga isnad nazil. To sai ya zama to cewa Al-Hafiz ya ce idan akwai miza a cikin al-isnadun nazil ba ta cikin al-isnadun ali, to isnadun nazil ne shi za a kaddama. Ya ce misali daga cikin wannan miza yace kamar ya zamanto sun fi aminci ko sun fi hadda ko kuma al-ittisal fihi azhar. Wannan misali da kuke kawo zai kawo mana misali inda aka samu al-isnadun nazil amma al-ittisal fihi azhar min al-ittisal fil isnad al-ali.
Kamar a samu al-isnadun nazil duk yanayin da aka riwaya din da kan tsanani akhbara da
شيء
بما كان اسمه العالي ان كان انا فتح الله عليك ga kawani misalin kuma akwai wani misalin akwai wani misalin sa'id ba ka wani misali ba wanda ake al-ittisal fihi azhar fil isnad an-nazil yanzu kage dai wannan misalin da Hamid ya kawo wabi isnadun nazil akwai tasrih bis sama daga al-ittisal fihi azhar da kowa yace yaji daga wajen dan uwansa bisa arwayto bil anana to idan aka alal misali a cikin al-isnadul ali a cikin al-isnadul ali akwai mudallis a cikin al-isnadun nazil babu mudallis shi ma nan wajen ina ne ittisal ya zama tuwa azhar
al-nazil
saboda wanda yake al-ali din nan akwai shubhar tadlis tunda akwai mudallis a ciki akwai shubhar rashin samun ittisal kun gani fala taraddud fi anna an-nuzul hina idhin aula babu taraddudi cewa an-nuzul a lokacin nan shine zai fi zama tuwa aula nan gashi nan yayi wani ta'liqi qala waki'un li ashabi waki' yace ma sahabbansa ayyuhuma ahabbu ilaykum wane kuka fi so al-a'mash an abi wa'il an ibn mas'ud kun riƙe wannan isnadin al-a'mash an abi wa'il an ibn mas'ud aw sufyan an mansur عن ابراهيم عن القما عن ابن مسعود ها وني ني ديك ديك زوا ديك عبد الله ابن مسعود ني كو وني ني علي وني ني نازل نفركو متون اوكو الاعمش عن ابي وائل عن ابن مسعود نبي كوما متون نوني متون بيا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن القما عن ابن مسعود to sai Sufyan waki yace yace daliban sa wanne ne yafi a wajen ku ko wanne za ku ci tafi mu ji an san mudallis ne al-amash mudallis ne saboda haka akwai shubhar akwai shubhar rashin ittisal amma wannan kuwa dukkan su ko ne daga cikin su fikad ne a imma al-a'mash da mansur dukkanin su al-madiran ibrahimun nahai ne kuma ana taraddudi wanne ne aula wanne ne ma mafi wanne ne aji na farko wanne ne a tabaka ta farko cikin al-madiran ibrahimun nahai duk da yake dai ba shine wanda al-madar ibn mas'ud da al-qama da abu wa'il da baki ɗayan su babu wani miza akan ɗayan su da al-qama da abu wa'il da abdurrahman ibn al-aswad da aswad ibn yazid an-nakhai dukkanin su tabaka su ɗaya al-madaran ibn mas'ud su guda shida ɗin nan to amma rigimar akan al-amash da mansur su ma duk tabaka su ɗaya to amma shi wannan isnadun nazil yana da miza shi ya haɗi ittisal fihi azhar saboda babu shubhat tadlis can kuwa abash mudallis Sufyan ibn Sa'id al-Thawri wannan isnad ne kufi Sufyan a cikin wannan isnadin ibn Sa'id al-Thawri
amma shi kansa mara ai kamar karajiya
ya ce la ya qalil at-tadlis qalil at-tadlis shi ya tabaqa al-ula min al-mudallis qalil at-tadlis la ya kadu yudallis سفيان الثوري منصور شيخ منصور ابن المعتمر وابراهيم ابراهيم ابن يزيد النخعي القما القمر القمه ابن قيس با القمر ابن وقاص با القمر ان حديث انما الاعمال با وكان مدني القمه غدا بيو دكان سو تاغي اي اكو القمه ابن وقاص المدني shine waito daga sayyidina Umar akwai Alqama ibn Qais an-Nakhai shi kuma al-Kufi ne al-Majid ibn Mas'ud kuma shine mai riwaya daga Aisha yana da riwaya daga Aisha ba wancan Alqama ibn Waqqas ba na'am ba ya ba Muhammad ibn Ibrahim al-Taymi ne wannan Ibrahim ibn Yazid an-Nakhai malamin su Abu Hanifa imam ahlul kufa faqalu to ga almajiran wake abin da kace sai suka ce al awwal na farko faqal al a'mash an abi wa'il shaykhun an shaykh al a'mash daga abi wa'il malami ne daga malami wa sufyan an mansur an ibrahim an alqama an ibn mas'ud faqihun an faqih dukkan su fuqaha ne shi kaga ya kawo ta mizar ma da mu wanda mu ba mu hango ba faqihun an faqihun an faqihun an faqihun an faqih Sufyan ath-Thawri faqih Mansur faqih Ibrahim an-Nakhai faqih Alqama hakadhalika sai ce wa hadithun yatadawaluhu al-fuqaha ahabbu ilayna mimma yatadawaluhu ash-shuyukh hadisi da malamai manyan malamai suka rinka karban sa daya bayan daya yabi wanda yake kawai shuyukh amma yake nufi da shuyukh anan wajen kuffar masu kawai haddar hadisi muhaddithun haba ana to karfa ku ce fa muhaddithun kawai su ba su da komai sai hadda muhaddithun su ne fuka hadin wa qala ibn al-mubarak ابن المبارك يقول ليس جودة الحديث قرب الإسناد بل جودة الحديث صحة الرجال كان حديثي بشيني كرنشن وتكسنشن إسنادي بشيني أولو الإسناد ما كان حديثي شيني إنغنشن رماسور رواية الحديث وأما من رجح النزول مطلقا أقول إذا كما لم يكن النزول يافي مطلقا تكون حالي الإسناد النازل أولى من الإسناد العالي an gani
na
wahtajja hujjata shine bi anna kathrata al-bahth yawan bincike taqtadi al-mashaqqa za shaqar wa hala fa'dhum al-ajr filadai yawa filadai yawa domin me manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ajruki ala qadri nasabiki
wannan ibada ce umra ce
da wannan ma ibada ce dai mai ilimi shi ma ibada ne kaga ce aje tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la danki gurgudan wahalai to da ka abinda ka sha wahala a kansa ya fulada to da ka isnadu nazi ya fi
saboda
an sha wahala wajen bujiji
Allah ba wahala
to ga shi hafi da ke ce a fa dalika tarjihun bi amrin kharij bi'amrin ajnabi wannan rinjaye da abune da wani al'amari wanda yake bashi da alaka da maganar da ake ayyuka ai ba maganar ibada ake ba maganar isnadi ake ilimin isnadi da fifikon sa da sifar sa da za ta bashi karin fifiko amma ya ta'allaqu bit tasih wa tad'if wannan bashi da alaka da inganci ko raunin hadisi an gane to da ka al-aqwal guda uku ne akwai wanda suka ce al-ulu shine fi mutlaqan mutlaqan al-ulu yafi wadansu kuma suka ce an-nuzul mutlaqan yafi wadansu kuma suka ce idan ya zamanto a cikin nuzul yana da wata miza wanda babu shi a cikin ulu to an-nuzul yafi in ka bashi da wannan miza to al-ulu yafi to wannan shine a'dalul aqwal wanda yake shine khairul umur wa fatuha sai mu tsaya anan na'am na'am ajruki ala qadri nasabiki a cikin bukhari lokacin da aisha radiyallahu anha za ta je umrat tan'im yace mata ajruki ala qadri nasabiki a ba wannan kaida ce malamin fiqh sun dauki wannan kaida daga nasab ma ay bisal ma asaba mu'min min wasmin min nasab wala wasab na'am fatan da kuna ni safari na hada nasab ahsan na'am
malaka wanda ijaza
eh sai su faɗi ijazar su ba? Na'am? A wannan daidai dai kawai dai albarka ce cewa wannan wata al'adar salaf ce su ma har yanzu a zamanto a kan su. Ya halatta kware mutum ya nema ai rayar da al'ada ce ta salaful umma babu laifi mutum ya nema. Mu mun yi sake lokacin da aka yi ta raba wannan ijazar ba mu karɓa ba. Haka zalika ta ƙurra kaga suna da ita masu ƙurra ma suna da ijaza. Inda kai na ji an ce da an ce an ce almajiran babu malam isaka suna da ijaza su ma ko har zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ta qur'ani haka ne ma sun ji
ni dai na ga wasu suka ba mana amma ko ban gaskiya ba daga haccan ba
daga haccan ba
ba ba ta zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam
amma ya kai zuwa ga dai daga cikin qurra
na mun gaskiya
amma ya ba da wannan malam
banda ji ka ji gidan Allah ka ka
kare da gaske akwai akwai lashinan dugo
yawa
suna da wannan har yanzu a Makka a Misra akwai waɗansu wanda suke su hatta lahanin karatun nasu ma inda suke karya murya dan tafarru wai sun ce wai hatta inda suke karya murya ma irin na annabi sallallahu alaihi wasallam akwai kuma wani malami akwai kuma daga cikin malamansu akwai kuma wani malami Sheikh Usama yani ahlus sunna ne na Misra sosai a masallacinsa baya yadda wani koyaushe kokari yake yi wanda yake da wannan ijazar shine bai rinka sallah a masallacinsa
mai usul
al-fiqh ba mai hadith ba Abu Saqil wa yini wannan mai usul
shi ma kware
da gaske shi ne kuma shi ahlus sunna to saboda haka wannan ijazar ta da asali amma dai amfanin ta yanzu kawai dan dai albarka ne cewa wannan wata al'ada ce ta magabata to ayi ta dan dai katta yanki amma yanzu ba ta da wani amfani wajen tabbatar da ingancin ruwaya ko rashin ingancin ruwaya tunda yanzu ilimi ya koma cikin tafai an tabbatar da nusa annuwaye amma dan baka da isnadi ba wanda ma zai dauki sai a ce wannan abin nan wannan sahfi ne wannan sahabi ne wanda yake kawai daukar kai ya karanta bai karatu a gaban malamai ba.
Malam
ba kana ta ayyaya yau ba da yayin ma ka yi tafsiri ba ka lashin ban da eh in ba ka da lakanin eh ai ko kuwa nan ma ka yi ta tafsiri sai dole sai ka lakance shi in ba ka da lakanin tafsiri a binnan na
malamin ce da magana da aka kai shi uba wannan kalimar zata nuna cewa da aka fushi da ita akan cewa Muhammad ibn Muslim a kore da mutunta
Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri
abin da shi ba abin da ibn Tadris
Muhammad ibn Muslim ibn Tadris Abu Zubair akwai da dalilin saboda shuba yana yi wa'azi abinda ake nufi hadisin da shuba ya rawaito daga malami mai tadlisi ana daukan cewa a wannan hadisin malamin bai tadlisi ba saboda shuba kaida ne malamai sun faɗa kan cewa baya karban hadisansa hadisan malamansa sai abinda yake abin malaman sun ji daga wajen malamansu amma ba wai na rubun kan cewa in shuba ya rawaito daga malami mai tadlisi shikenan wannan malamin baya tadlisi ba ka gane ma'anar abin guda biyu ka gane
wato hadisi ne ko hakuri
wannan hadisin shine a hakuri in ka kula wani ya daga cikin abin nan in mutum ya fahimci mustala za ka gani yayin da ake karatun Bukhari wani lokaci Bukhari zai kawo isnadi misali wanda a'amashi ruwaito in ya kawo hadithin na Amash ko na Qatada a ƙarshe sai ya kawo ta'aliqar wa kawo wani isnadi da riwayar Shu'ba an al-Amash ko an Qatada koda da anni kawai haka zai kawo isnadi wa qala Adam an Shu'bata an Qatada shikenan sai ya sa ha ko kuma kawai ya shu to me yake nufi da wannan dan nuna maka cewa Shu'ba ya rawaito wannan hadisin daga Amash saboda haka babu illa tadlisi a ciki
yake
cewa mallan wannan kace yake cewa abi amala hawala sarwa a hawala sai a in aka hawala sarwa to in ka kawo asanid guda biyu ko uku to ya zama to sun hade a wani waje to in ka zo inda suka hade din sai ka sake komawa daga farkon isani shine wannan shine suke sa wannan ha din shine ma'ana wa hawala sarwa to sai ya koma zuwa ga wani isnadin da ya faro shi daga farko
dan dai bai ba zuwa ba ya gano wannan ha mallan dai wannan magana da kawai suna mun magana wasu malaman kuma da suke yin hujja da ruwayar Shu'ba daga Muhammad ibn Musa ibn Tadris suke cewa yadda Shu'ba bin Hajjaj yake kin tadlisi to wannan yake nuna kan cewa Muhammad ibn Musa ba mu dalis
ba ne haka zai yi ba haka zai yi ba wannan ba hujja ba ce Shu'ba yake yin ruwaya daga Amash yin ruwaya daga Qatada dukkan su mudallisun ne amma sai dai sai ya tsaye da su ya tabbatar kan cewa wannan hadisin ba su tadlisi a cikin sa ba saboda ka in Shu'ba ya rawaito hadisin mudallis wannan hadisin bi da babu tadlisi a ciki
musan bai rawaito su wajen Amash ba yace
dalili eh haka ma yace kafaitukum tadlisa thalatha kafaitukum tadlisa thalatha al Amash wa Qatada wa Abu Ishaq as-Sabi'i da kansa ya faɗi wannan to dai kaidar kuma shine kan cewa idan ya ruwaito shine wanda ina jin al-Qattan ne ya faɗa cewa Shu'ba la ya'khudhu an shuyukhi illa ma kana masmu'an illa ma kana min masmu'ati shuyukhi an shuyukhi sai abinda suka ji daga malaman su sannan zai ruwaito
wallahi malam ka kodai tabi ya abinda in mun zo tuba hadirin wadannan
na abinda la ta'if
din ba an dai wadannan ba shi kabe ba su da mun shi ba
shine nan ne za ku tabbaka ilmin mustalah
nan
za ku tabbaka ilmin mustalah
wannan shine ilmin
nan za ku tabbaka ilmin mustalah
so ba su mace ne kawai
ai ka ga mutum in ka ga mutum ana karatun hadisi shi Allah yake kawai a gama haddathana din nan to wannan dama shi ba ruwansu da ulumul hadisi ba ruwansa da ulumi shi so kawai ji an ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawa to nan ba ruwansa da ulumi hadisi na na'am Amash da Qatada da Abu Ishaq as-Sabi na'am
na fita din na ba ka dai ne
wannan hanyar ta wannan
wajen tarjihi ina daga cikin wujuhut tarjihi za mu zo wujuhut tarjihi al-ulu wan nuzul sa daga cikin wujuhut tarjihi amma yaushe ulu zai zama tu tarjihi za a yi tarjihi da ulu idan dukkanin su asani din sun yi daidai wajen amincin rijal da himbu din su ko sai karin ja yadda at-tariqul ali ala at-tariqin nazi yana daga cikin asbab yana daga cikin wujuhut tarji kamar inda zamu zo mu karanta miki
na'am wallahi ku samu malam ka sai samu wanda buga ko duk daya da musa za ya buga
na'am al-Amash wa Qatada wa Abu Ishaq as-Sabi'i سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك